أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله، يومنا جمعة شدة كنان قوتا جمعة الآخرة هجرة الدبو ليا دليل حدود أربعين دا وان دي دا تلاتين da daya kenan wai ko 30 ne miji 30 ne ko 31 ina gani ko 31 yawa ga watan marko miladiya 2020 cikin godiya Allah yau wannan halakar mu ce ta 21 kenan mun kwana cikin fasali na 8 wanda ke bayani cikin auren sa tsira da mutum Allah ya tabbata gare shi da kuma abin da kira ta da shi cikin wannan littafin da muke karantawa na Ashifa bi Ta'rifi Kukul Mustafa sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan zawiya ta mai albarka zawiyar Shehu mu Shehu Malam Marwan radiyallahu anhu wa rahimahu rahmatan wasi'a mun ka wanda yake cewa fa in qila kayfa yakunu nikahu wa kasratuhu min al-fada'il in mai saurare zai iya cewa in kace in kila in aka ce ta yaya arme da yawaita shi zai kasancewa daga cikin abubuwan da suke wanda ake so min al-fada'il wa hadha Yahya ibn Zakariya alayhi salam wannan kuma annabi Yahya ne dan annabi Zakariya qad asana Allahu ta'ala alayhi hakika Allah ya yabo a gare shi annahu kana hasuran cewa shi ya kasance hasur hasur kinnan kamar da mai shari'i ke hudi shine allazi yuhbisu nafsahu amma yakunu min ar-rijali ma'an nisa wanda ke tsare kanshi daga abin da ke kasancewa daga maza tare da mata wakila wani kaula aka ce shahawatu dunya kullaha mai tsare kanshi daga shahawoyin duniya baki daya kama yuqalu naqatu al-haluf kama naktawai wannan taguwa ce mai ba da nono ko da ake ta tsan nono gare ta shi ma haka yake halukin nan afsa'awan hasurkin ma'ana mahsur kenan ana nihin abun kan katangewa ne daga shawa kamar ita wanda take abun ta tsace ita wanda ake mahalukin nan wannan kenan fa kaifa yusni Allahu alayhi bil ajzi amma ta'udduhu fadilatan tayaya Allah zai yi shi da kasawa daga kai abin da kake kirga shi wani fifiko ne wani abin da aka so wa hadha Isa ibn Maryam kuma wannan annabi Isa ne dan Maryam alayhi salam tabattala minan nisa shi ma ya yanke daga barin mata walau kana kama kaddartahu lanakaha da ya kasance kamar yanda ka kaddarta ka kwatanta lanakaha ai shi ma da yayi arme fa alam mala yace in zai kai mu da wani zai irin wannan tambayoyin to fa alam za a ce mai to kai sani anna sana Allah ta'ala ala Yahya bi annahu hasurun cewa yaban Allah madaukakin sarki da ya afsa annabi Yahya alaihi salam da cewa shi hasuri ne laysa kama qala ba'dhum ba kamar yanda sashan an su mutane ne suka fada ba cewa ma'ana hasur ne innahu kana hayuban ya kasance mai gudun aikata ko dan gashi shi ma cikin yahi din shi a cikin shari'in allazi yahabu fi'il al-fi'il ma'ruf wanda yake gudun aikata wani aiki na alheri lalla ana ne mai gudun aikata alheri kamar wa'an su saboda tsaban wani abin da kama da yake zuhudu da gudun duniya abin da yake alheri ne ma abin da yake halaka ma ne sai ka kyamace shi a yace ba haka nake ni ba wannan shine hayu kenan allazi yahabu fi'la ma'ruf wanda yake gudun wani aiki wanda yake ma nagari ne wa fi sihahi haka ya zuwa cikin ingantattu hadisai al-imanu hayubun da aka ce imani hayubi ne ai sahibuhu yahabul ma'asi ana ne ma'abucin shi imani yana gudun aikata saban Allah ne. To ba shi ba hayubi bane ba, ba mai gudun aikata alheri bane ba, abin da yake mai kyau ma ne a ce yana gudun shi. A'a, aw la zakara lahu, ko ko kamar yadda wa'an suka ce a'a shi gaba ne ma irin na maza baya da shi, bai da zakari. Wannan ba haka ba magana take. Bal qad ankara hadha huzzaqul mufassirin, bari dai huzzaqul mufassirin masu hazaka sosai a cikin masu fassara alqur'ani sun musan wannan magana, irin wannan tafsirin. Wa nuqadul ulama, da kuma maluma wanda suke nuqadu, masu bincike na kokof da cikin maluma, su ma sun inkarin, sun yi masan irin wannan fassara. Wa qalu, suka ce hazihi naqisatun wa aibun, wannan wani tawaya ce kuma aibi ne. Wala yaliku bil anbiya, shi ko wata tawaya ko na aibi bai dace ba ga annabawa alaihimu salamu, aminci Allah ya tabbata gare su. Wa inna ma ma'anahu, kawai dai ma'anasa annahu ma'asumun min adh-dhunub, abin da ake ni hasurkin nan kawai shi abin tsarewa ne daga aikata zunubi. Ai la ya'tiha, ana nihin baya zo ma zunubi ma, duk inda yake ka annahu husira anha, kai ka ce an tsare shi, an killace shi daga aikata abin da yake ai ma'isha. Wa kila, wani kauli aka ce mani'an nafsahu min ash-shahawat, shi ne hana kansa ne daga shahawoyi. Wa kila wani kauli aka ce laysat lahu shahawatun fi nisa, a'a ba yadda shi kwata-kwata bai da shahawa a cikin mata, Allah ya tire masa. Faqad bana laka, to wannan shine abinda masana tafsiri suka faɗi. Mana yace faqad bana laka min hadha, ya bayyana gare ka daga wannan anna adamul qudrati ala nikahi, cewa kasawa rishin kudura, rishin samun iko alka amsayin arme, naqasun tawaya ne. Wa inna mal fadlu fi kawniha mawjudatan thumma kamaha, amma shi faralai inda ake zancan fifiko ya kasance fi kawniha mawjudatan, cikin inda ke akwai shahawa akwai ta, akwai ikon yin arman, amma thumma kamaha, sannan mutun ya taushe wannan shahawar tasa, to nan ne ke akwai wani iko. Shi Allah ya bashi yana iya yin arme, amma sai Allah ya bashi ikon mallakan wannan shahawar tasa. Imma bi mujahadatin, ko dai da mujahada, da gwagwarmaya, da kokari, kan Isa alaihi salam, kamar annabi Isa aminci Allah ya tabbata gare shi. Aw bi kifayatin min Allah ta'ala kayaya, koko shi wannan taushe shawa ake bayani, koko bi kifayatin, da isarwa min Allah, daga Allah ta'ala madaukakin sarki, kai haya ta maka annabi Yahya alaihi salam, kamar yadda annabi Yahya Allah ya dauke mai shi, an isar da shi kenan, shi an hutar da shi kenan. Shi ko annabi Isa an yana da shawo, amma yayi kokari yake yakin shawon nan, ya zama bata cuta mai, rishin yin arman bai cuta mai ba, har ya bar duniya na dan bidan shekara 33 bai biya arme ba. Fadilatun za'idatun likawniha mushghilatan fi kathirin min al-awqati, shi a taushe tan wannan tare da akwai ta, koko doke tan wannan Allah, yanda Allah ya doke mai, wata fadila ce ƙari, likawniya mushghilatan, saboda kasancewarta mai shagaltarwa ce shi kasirin min al-awqati, daga cikin lokuta da dama da shawon nan mai shagaltarwa ne daga biyan Allah. Haqatun ila duniya, mai sabko mutum ne da himma, shi mutum mai nuhan Allah da lamarin Allah, sai wannan shawar ta sabko ta saddo da kanshi ila duniya, zuwa duniya. Suma hiya shi haqi man uqdira alaiha, wannan ana bayani inda take farala kenan, a cikin misali annabi Isa da annabi Yahya alaihi salamu, yanda su suna da guda ya samu an Allah ya dauke mai, guda kuma Allah ya bashi ikon mujahada, kokari da kare kanshi daga sharrinta. To wannan kokarin da wannan daukiyan sai suka zama farala, saboda sun tsere ma sharrin nata. Amma ga wani matsayi na gaba, sun mahiya shi haqqi man uqdira alaiha wa mulkaha wa qama bil wajibi fiha wa lam yashghalhu an rabbihi darajatun aliyah, sannan ita wannan shawan ita cikin haƙin wanda yake da iko a kanta mai iko kanta wanda shike iya jiwa ba yake juya shi ba shike juya ta wa mulkaha kuma aka bashi mulkin ta kai ka ce ta zame mai talaka ita shike dai mulki yanda ga dama zai yi ta wa qama bil wajibi fiha sannan bancin an bashi wannan daman ya tsaya ya aiki abin da yake wajibi akan shi a cikin ta ya sarke shi wa lam yashghaluhu ar-rabbihi kuma wannan tsayawan baya da wajibin da yake akan shi game da shawan nan bai shagaltar da shi ba daga ubangijin shi wanda ya samu wannan kuma wannan darajatun aliya wata daraja ce wadda take madaukakiya ina fatan dai muna ganewa wancan su suna da shawan gudanar da shawa yayi mujahada yayi kokari ya kare kashi da sharrin shawa guda kuma Allah ma ne ya taimake shi cire mai shawan ba waki da wannan wani abin yabo ne daraja ji saboda ya tsere ma su duka wannan su tsere ma sharrinta to sannan wanda kuma aka bashi shi yana da shawan ba doce mai ita ka Allah ya bashi ita sannan bai yarda ba ta kai shi ga aikata abin da ba daidai ba ya yi amfani da ita cikin yadda ya kamata to wannan ya mallake ta ya jiwa ta yadda ya kamata a yi yadda Allah yake so a yi da ita to wannan wata daraja ce madaukakiya wayya darajatu nabiyina sallallahu alaihi wasallam alai ce wannan ita ce kuma daraja annabi musiya da amince Allah ya tabbata gare shi allazi lam tashgalhu wanda ita wannan shawa bata shagaltar da shi ba kasara wato lam tashgalhu kasratu wannan an ibadatu rabbi yawan mateki bai shagaltar da shi ba daga bautar ubangijin shi daga ibada ta ubangijin sa bal zadahu zalika ibadatan bayan dai wannan ya kara mishi ma wani nau'i ne na ibada litahsinihin domin katange su matan da yayi ya zama wata ibada ke ne ya katange su eh tasina kana hausa zaki ta katangewa mana ya inda ba a ce ba su da mace wanda ba ta da namiji kana bukatar wani namiji wanda ke katanga ita ma Allah ya dora mata sha'awan nan wannan kuma ibada ne gare ta ta bi hanyar da Allah ya zayyana mata na tayi da wannan kamar namijin da haka ne na mace kowa Allah ya bashi ya sa mai wannan sha'awan dukan dai wata jarraba ne Allah ya ba kowa to in mutum wanda yake da inda zai rika samu yayi magani wannan shawan koko wanda zai je yayi ma wanda ke da fama da wannan shawan magani wannan shawan zai ya taimaka mai shine yake ya katange shi to ibada ce bal zadahu zalika ibadatu litasinihinna wa qiyamihi bi huquqihinna kuma da tsayawa da haƙoƙin su matekin wakti sabihi la wannan da kuma yin tsururi gare su tsururi mutum ka je ka samo ka kawo masa dama wannan wata ibada ce wanda ke da wanda bai da gida wanda bai da wanda ke iyali a kan shi to shi in ya samu ya ci shikenan babu wani nauyi sai ka kai wani gida kuma wanda ke da gidan nan in ya wannan nauyin da ke gare shi ba wai nauyi ne ba kawai an dora ma dan ka sha wahala duk abin da za ka kai kokari ka kai gida za a rubuta ma lada kai ma da zan ibada ne gare ka wannan neman halakki da kake nema abin da kake nema kai ma iyalinka wannan shi ma ibada ne to shi wakti wanda bai da kenan shi wanda bai da su kenan bai da wannan ibada shi bai samu wannan ladar ta wannan ibada wakti sabihi lahunna wa hidayatihin da kuma shiryar da su wa shidayatihi iyahunna da kuma shiryar shi sallallahu alaihi wasallam iyahunna gare su matakin nasa bal sarraha bari dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hudi a fili annaha laysat min huzuzi dunyahu ita shahawa laysat min huzuzi dunyahu huwa bata cikin rabo wanda kaso rabo na duniyar sa sallallahu alaihi wasallam shi abin da ake ma hazi huzuzu dunya ko huzuzu nafs abin da ke wani rabo ne cikin kai ka ce abin da ke gare ka cikin abin da ke gare ka akwai kaso kaso wannan a ce na Allah ne wannan a ce na duniya ne to annabi sallallahu alaihi wasallam shurin shi babu haka komi na shi na Allah ne kulinna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin baki daya da ibadan da rayuwan da mutuwan da komi nashi na Allah ne baki daya sallallahu alaihi wasallam wato dan abun misali ne kare hitarwa akwai kisa ta annabi sallallahu alaihi wasallam da ke wani wata rana shedan ya ganshi ya ta da kai da wani dutse yana ya kwanta ya ta da kai da dutse sai shedan ya ce ah sai annabi isa ashe kuma na kuna san duniya kenan me ya san duniya ga kana ka ta da kai sai ya dauki dutsen ya jefa mashi dan in wannan ne duniya ga ta fitar da duniya ko to wai wani abu in a ce wannan kwantawar da yi wai sai wake shi ma wani ran shi saboda ran shi ya huta ma dan karan kanshi dan dadin duniyar shi babu wani abu a ce a cikin wannan babu wani rabo babu wani kaso na abu ibada ce da Allah babu wannan wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam to Annabi sallallahu alaihi wasallam a wurin shi ya bayyana cewa babu babu wannan anna laysat minhu zuzi dunyahu ce shi arman baya cikin kasan shi baya cikin wani rabon duniya a wajen shi sallallahu alaihi wasallam shi wa in kanat minhu zuzi dunya ghairi koda a ita shahawa ta kasance daga cikin wani rabo ne na duniyar waninsa fa kala sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya da mutu Allah tabbata garshi yace hubiba ilayya min dunyaku yace an sa mini so daga cikin duniyarku da yace hubiba ilayya min dunyaku da yace aqib wan nisaqin nan ba min dunyaku yace daga duniyarku fadalla sai wannan sai nuni anna hubbahu cewa san shi lima zukira minan nisa'i wa tibi ga abin da aka ambata nan daga matan nan da tirare alladaini huma min amri dunya ghairi wa'anda su bina suna cikin lamarin duniya waninsa wasti'malahu lidhalika laysa lidunyahu wa kenan wa anna cewa aiwatar da wannan shi baya cikin duniyarsa bal barde li akhiratihi shi yana anhwari da wa'annan ne baki daya domin lahirarsa lil fawaidi lati zakarna domin fa'idodin da muka ambata baya fit tazwiji cikin wanda suke cikin arme wali liqa'il mala'ikati wanda suke cikin arme an hada su can baya daga katange su da musu tsoro wuri da shiryar da su da abin da aka wadi wannan kuma wali liqa'il mala'ikati fi tibi kuma domin wani shiryawa ne na gamuwa da mala'iku a cikin shawutura dai saboda mala'iku suna san abu mai kamshi kenan shi kamshin nan da yake so turaren da yake so gashi inda yanwa wali annahu kuma domin shi turare aidan kuma dai mimma yahuddu ala aljima'i yana cikin abin da yake kwadatarwa a tarawa da mata kenan wayinu alaihi yana taimakawa kuma a cikin shi jima'in wayuharriku asbabahu kuma yana motsa dalilan shi وكان حبه لهاتين الخصلتين لاجل غيره san shi ga wannan dabiyoyin wannan ababen guda biyu sun kasance domin wannan sani sallallahu alaihi wasallam wa qad ishawati taushe shahawarsa wa qad ishawati wa kana hubbu haqiqi yawa kenan wannan cikon abin da ke bayani sai aka zo aka yi fasila makuta bayan shi mana wa kana hubu liyatain khasratain li ajli ghairi wa qam'i shahawatihi ya kasance domin wanin sa ne kuma domin taushe shahawar sa ne wa kana hubuhu alhaqiqi almahd almukhtass bi zatihi shi san shi wanda yake na hakika wanda yake kebance ga zatin shi mai tsarki sallallahu alaihi wasallam fi mushahadati jabaruti maulahu wa munajatihi baki da ya tattara dungurungun baki da cikin mushahada tagamamman mulki na shugaban sa mai gidansa Allah tabaraka wataala wa munajatihi da kuma asiri da shi munajati da Allah saboda haka yake ce yace wa qurratu aini fi salah an sanya sanyi idanuna farin cikin zuciya ta baki daya a cikin sallah ولذلك سبب دون ان يميز بين الحبين وفصل بين الحالين النبي صلى الله عليه وسلم سيررابي تسكانن سوكن نان غدا بيو واتو سو غدا بيو نهارن وبيبا الي من دنياكم اطيب والنساء وفصل بين الحالين كما يربي تسكانن حال حال اي غدا بيو شي فقال فيتين وجعلت قرة عيني في الصلاة حديث hada zike hubiru alai min dunyakum at-tib wan nisa wa qurratu aini fi salah kai kace an sa mun yana hada zai hada abubuwan da yake so ne abubuwan da Allah ya sa yake so to dai hidu guda biyun wannan sai tsa sai ya raba su da ce ba wassala hubiru ilayya at-tib wan nisa wassala a sai ya raba da cewa wa qurratu aini wa qurratu aini fi salah wa ju'ilat qurratu aini fi salah sai aka sanya farin cikin idanu na ko sanyin idanu na farin cikin zuciya ta a cikin sallah sai ya raba ita sallah ba kawai kamar da aka sa mani san dibu da nisa bane ba ita ma aka sa mani san ta haka a ita baki daya dukkin mata baki daya ma ta taru a cikin ta saboda munajati ce ita al-musalli yunaji rabbahu mai sallah yana asiriyar ubangijin shi to ba abin da yayi asiri da Allah dadi sallallahu alaihi wasallam wai auren mazalar siyar da mutalata ta gaji wa kad sawa yahya wa isa fi kifayati fitnatihinna yayi daidai da isa annabi isa da annabi ya annabi da annabi isa alaihi wasallam fi kifayati fitnatihinna a cikin isar wadda Allah wadda isar wadda Allah yayi masa daga fitinar su wazada fadilatan bil qiyam bihin sannan shi sai ya ƙara wani fifiko bil qiyam bihin da kuma tsayawa da haƙoƙin su su ta isan musu sharrin su shi bantin an isan musu da sharrin nasu kuma aka ƙara mai wani abu shine tsayawa da haƙin su وكان صلى الله عليه وسلم من اقدر على القوه في هذا النبي صلى الله عليه وسلم تبارك وتعالى جاء كان تي انا cikin wa'anda aka ba su iko afsa aqdir ala alquwati afsa qarfi fi hadha a cikin wannan wa huwa tiyal kaseera minhu aka ba shi mai yawa ma ikon karfin sosai mai yawa aka ba shi walahaza saboda wannan ne ubiha lahu min adadil harairi ma lam yubah li ghairihi saboda wannan aka halitta mishi daga adadi yawa na mateki wanda suke ƴaƴa ba bayi ba ma lam yubah li ghairihi abinda ba halitta ma wannan sabo sallallahu alaihi wasallam wa kadara waina hakika mun rawaito wannan daga cikin al'umma sakinan sallallahu alaihi wasallam wa kadara waina hakika inji alqazi ya ce mun rawaito Anas ne har zuwa sanadin ya kai har Anas radiyallahu anhu annahu sallallahu alaihi wasallam cewa annabi ya da amince Allah ya tabbata gare shi kana yaduru ala nisa'i fi sa'ati min al-layli wan nahari wa hunna 11 ya annabi ya da amince Allah ya tabbata gare shi ya kasance yana zagayawa a amsa matan shi a cikin lokaci na min al-layli daga dare wan nahari da rana wa hunna su ko matan nan su 11 ne wannan afsa kauli na cewa su tara nan da aka sani kuma akwai a cikin su wanda ake cewa Rihana wani kauli an ce ita ma sa daka ce da ita da Mariyatu da Kifiya su biyun aka da su ga tar sun zama 11 kenan qala Anas Anas radiyallahu ta'ala anhu yace wa kunna natahaddasu annahu utiya quwwata 30 rajulan mun kasance muna zantarwa tsakanin su su sahabbai yace mun kasance muna zantarwa annahu cewa shi siya da amince Allah ya tabbata gare shi an ba shi karfin namiji 30 kharrajahu an-nisa'i wannan hadisin an-nisa'i ya fitar da shi wa ruya nahu an abi rafi' an karbo an rawaito irin wannan daga maula annabi sallallahu alaihi wasallam abu rafi' maula bararran bawa wanda bawan kai ne kai ka saye shi kika mallake shi kuma ka yanta shi ka zama kai ne maulan shi kai ne mai gidan shi to wannan yana cikin ɗan gida annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suke a nasarar yanta su wanda shi ma Abu Rafiq din wa an Tawus da kuma shi ma Tawus wannan ina ga bai taba wuce gare mu ba yana cikin almajiran Abdullahi dan Abbas yayin shi zamanin wani suka ce zamanin halifantin Umar bin Khattab wani suka ce zamanin Usman dan Affan ne radiyallahu anhuma ya kasance mafi kebantattun almajiran Abdullahi dan Abbas yana kaunar shi yana kusanto da shi sosai har ya kai an ce an rawato yana cewa inni azunnu tawusan min ahli aljanna lalle kai ina zatan da wuskin nan yana cikin aljanna insha Allah da Abbas a wuskin nan yana cikin shi shi mutanen da suka yana cikin manya manyan maluma na tabi'ai tabi'ai wanda suka zo suka ga sun ga sabbin su ga maki sallallahu alaihi wasallam shi yana cewa ya ga sahabi ya ga sahabi guda 50 inda in yana san adraka yana cewa idrakin sahabi 50 ya rawaito daga biyawa daga cikin su Umar mu'minin Aisha da Abdullahi dan Abbas da Abdullahi dan Umar da Abdullahi dan Amr bin As da sauransu ga sunan dai su 50 ya fadi ya riska yana cikin wanda suka shahara da tsoron Allah da hidin da hadi ma halifofi da jagorori gaskiya da kuma gudun duniya ya shahara da gudun duniya na cewa wata rana dan khalifa ta zamanin shi wanda ake cewa Suleiman da Abdul Malik sai yazo ya zama na kusa da shi zamanin su halifan kowane wane ne shiga ce ta sarauta mutum dan basaraki ne dan tahiya ma kace da maucibin ka kamar zan faɗi misali kura ɗaya ne wajen gurin duniyar shi ko abin da kama da wannan yazo zama na kusa da shi yayi da shi ko kula shi ko wayoyin shi ko kallon shi bai ba daga baya mutane suka ce mai wannan dan khalifa ne ya zama na kusa da kai kuma ko wayoyin shi ma baka yi kamar Allah bai shi ba yace na so in gwada mai aratu an uriyahu anna lillahi ibadan yazhaduna fi ma fi yadihi na so in gwada mai cewa Allah yana da bayin da suke gudan abin da ke hannun shi wanda ba sa kwadayin wani abu hannun shi kamar wanda da shi yaso ba shi su musamman mutum ya tashi haka kai dan sarauta ne kowa ana nan nan da kai din da kai kana girma ka ana tsammani kake ko kowa ma da haka ne mutane shi to na so in gwada mai a'a ba haka ba Allah yana da wasu bayin da ba su ba wannan su kula da su ba Muhammad an ce akwai dan uwan Hajjaj bin Yusuf Sakafi wanda ake cewa Muhammad bin Yusuf Sakafi yana wuce cikin maukibin shi cikin jama'a shi kwartaje ne jama'a ne kana taya na sai aka ce an wuce da sahe ne ma yana sallah wata kila ko sallah wala ce amma zamanin tsananin sanyi ne ake hadda hazo da sauransu to su aka suka dan tsaya kan shi kawai suka jewa mai tsailatsan in riga ta kirki babbar riga inda wanda ake yahawa ta manyan malamai ko sarakuna suka yawa mai sun san kamar sun taimaka mai ta mai maganin sanyi yana mai sujada da ida sallar shi yawa ya ga tsailatsan saman shi kawai yayi watsi da ita ya tashi ta shi duba wannan mare gaban shi shi kanshi sarkin Suleiman bin Abdul Malik wata rana yaje haji sai yasa a kirawo shi zai masa tambayoyi bisa kan addini haka ya kira shi da ya zama ma gaban sarkin sai yace masa sarkin wani dutse ne aka jewa shi da yake bakin rijiya wata rijiya da take cikin jahannama dutsen yake a jikin bakin rijiya yake sai ya kubto dutsen nan da ya surmi ya yi kasa sai da shekara 70 sannan ya kai kasa ya zamana a cikin wutar jahannama ya ce ranka ya daɗe wai ka san kowa Allah ya ma wannan ya ma tana da wannan ya ce a sarki ya ce ba halifa ce ba bai sani ba baka sani ba halifa ya mutsu da ya ce ba Allah hida mun wai wa Allah ya ma tana da wannan sai ya ce liman asharakahu Allah fi hukumihi wa jara wannan ga wanda Allah ya sanya shi cikin hukuncin sa ne Allah hukunci baki dai ne Allah ne Allah ya tsamo ya jawo kai baka sai kai zalunci yace da wannan shi ne Allah irin su Allah ma wannan tan da wannan sarki wuce kuka wannan mutumin mai yana da ababe masu yawa yana cikin masu in suke adda Allah na karbawa amma watakila inda iri na ne aka ce in kai duk abin da ya hodi Allah na bashi da sai kaje mutum na cewa kenan zan ce to dai kudi ka su yanke kuma da kaza da kaza to ku ji kadan daga cikin adda shi aka ce yana cikin addoyin shi sai ake اللهم حرمني المال والولد وزدني ايمانا كوكو وزدني في الايمان والعمل الله كهنا مني دوكيا دايا ك ka ƙara mini imani da aiki abin da yake shi adda da yake kenan to dai inna ma amwal wa waladu fitna abu ne mu man mu muke san su ba mu da kamar su Allah tabaraka wa taala ya hada mu inna ma amwalukum wa waladukum fitna dukiyarku da ayyanku fitna to fitna da dai da cewa malama sun wadi kamar jarrabawa ne ba wai kake tsammanin ko musiba ne bala'i ne a jarrabawa ne shi ko duka rayuwa ma baki dan ta jarrabawa ne haka hana kan ma shi ma an jarraba ka to yana cikin abubuwan wannan ya yi wafati lokacin da ya wafati Amina an ce haji shi yayi haji 40 a cikin rayuwar shi yayi haji 40 ya wannan makarin a cikin watan na Zulhijja ne kenan ana haji bakwai gare shi Amina Allah ya karbar shi ya samu janaiza mai girma shi ne ake ce ma Tawus an ce Tawus din nan da larabci abin da ake ce Tawus Dawis muke cewa wannan abin da muke cewa Dawis sarkin kamuka kenan da Kombo an ce sunan shi ba wannan lakabin shi ne sunan shi Zakawan Zakawan ake ce mai Tawus din nan an sa mai shi ne ana ce mai Tawusul Qurra shi Dawis ne a cikin makaranta na'am to shi ya rawaito yana cikin masu rawaito hadisai da dama shi ma an rawaito da shi da maulana annabi sallallahu alaihi wasallam Abu Rafi'a an rawaito gare su cewa wutiya alaihi salam an ba annabi ya da mutu Allah tabbata gare shi quwwata 40 rajulan fil jima an ba shi karfin mutum namiji 40 a cikin tarawa da mata kenan wa misluhu an safwan an rawaito kama kwatan wannan daga shi ma safwan bin sulaim wa qalat salma maulatu haka nan salma ita ma wata barar baiwa ta annabi sallallahu alaihi wasallam wasu ruwaya sun ce ta safiya ce dai ta yanta ta ta kasance dai tana yi ma annabi hidima sallallahu alaihi wasallam ita ma an rawaito da gare ta ita ta ce da ita da wanda yawa kwatan hadisin da ya gabata ne safwan da ibnu sulaim suka rawaito to ai ta ko ga wanda ta rawaito tace bafan nabi sallallahu alaihi wasallam laylatan ala nisa'ihi at-tis'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya zagaya amsa matan shi a cikin dare guda amsa matan da nashi guda tara wata tahara min kulli wahidatin qabla an yatiyal ukhra ya kasance yana wanka daga kowace daya gabanin ya jema wata ta daban wa qala kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace haza atyabu wannan shine mafi tsarkaka wannan shine mafi wanda yafi dadada wa athar kuma shine mafi tsarki jin in ka mutum koda mai mata ɗaya ne kamun yake komawa yayin wanka wa karqala Sulaiman alayhi salam hakika kuma annabi Sulaiman aminta Allah tabbata gare shi yace la atufanna laylata ala mi'ati mar'atin aw 99 ya ce a daren nan lalle sai na zagaya mace 100 koko a wata riwaya aka ce 99 cikin mata kin da ke zagaya ba hoyin zagaya in ce ina kwanan ku ina ni ba a kowace ce ta tara da ita wannan ya zo wa innahu fa'ala zalika kuma hakika ya aikata wannan kamar yadda ya zo a cikin tafsirin alqur'ani shi yayi wannan ne dukkan su kamar da nake hoti da zuba Allah ya tire musu wani abu da kima huzuzun nafsu ko huzuzun duniya ba wani rabo ne ba wani jin dadi ai ana jin dadi amma jin dadi ne saboda Allah ba wai komin su ya hidi wannan yace zai zagaya mace 100 ko 99 ko wacce ce yace sai ta aihi mahayin doki wanda zai je yaki fi sabilillah niyyar shi kenan to sai ya mance bai ce insha Allah ba da yaje ya zagaya su duka ko wacce ce yayi kwanciya armare ta irin wanda ko ne ya kamata dauke ciki kawai saboda bai ce insha Allah ba da ya mance ba wanda ta dauki ci sai guda daya ita kuma da ta tashi ai huwa ta ma sai a hirabin mutum wa alika ina ala kursi jasadan thumma ana fi qur'ani kici sai muka aje aka jefar afsa gadan shi jasadan wani jiki gashi nan thumma ana sannan sai koma ga Allah tana ga abinda lahin da yi fasafar rabu sai ya nemi gafarar ubangiji shi kala ya adda kuma rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin ba'di me ya gurin shi shine a samu wanda za su je su yaki fi sabilillahi a yawaita yawan musulmi ko to sai Allah ya bashi da ya koma ga Allah sai Allah ya bashi abinda ma yahi Allah ya fasakhala lahu riha sai sai Allah ya hore mai iska wanda ita za maimakon da mahaya doki yake ne ma wanda sauri da saurin su hawo doki su yi maza su kai hari sai aka bashi iska wanda kawa aka hawo aka dora tafi aka haushi kenan ta take ku to yayi ya ku aikata kashi ne cewa innahu fa'ala zalika ya aikata wannan qala ibn abbas Allah da Abbas yace kana fi zari Suleiman ma'a 100 rajulin ya kasance a bayan Annabi Suleiman akwai ruwa na namiji 100 wa kana lahu 300 imra'atin ya kasance yana da mace guda 100 wa 300 sariyatin da kuma sadaka guda 100 ga 300 kai ya kasance yana da mateki mata na arme guda 100 wa 300 sariyatin da kuma sadaka ita ma guda 300 ne kasance nake tare da 100 300 guda 300 matekin sannan su wata daga guda 300 wannan kenan wa hakan naqashu malan naqashi ya kai to gairu da wannan sa 700 imratin wannan matekin nashi na arme wanda ba sa daka ba su 300 ne su 700 ne afwan su 700 ne wa 300 sariyatin sa daka sune sune 300 aka hada su 1000 kenan wa karkana li dauda alayhi salam ala zuhdihi wa akli min amali yadihi tis'un wa tis'una imratan ajiga ya kasance shi ko ga annabi dauda alayhi salam duda gudun duniyar nashi wanda aka sani an ya shahara da gudun duniya ala zudi afsa gudun duniyar sa wa akilihi da kuma min amali yadihi da kuma cin shi daga aikin hannun shi shi mai ci ne sana'ar hannun shi ya samu abin da samu shi yake ci duda haka ya kasance yana da mata 99 watan mati bi zauji uriya amiatan sai suka cika ma suka cika 100 da matan nan ta uriya wa kannabaha wannan uriya wani komandan yakin shi ne wa kannabaha ala zalika fil kitabil aziz bi qawli ta'ala ajika ma Allah tabaraka wa ta'ala ya falakar litayin shi mai girma da fadan sa madaukin sarki da yace inna hadha akhi law tusun wa tusun na ajatan kisa wannan kenan wannan wata kisa ce wanda daga baya maluma sun ce bata inganta ba su da mai yahudawa an ce abinda suka wadi annabi sallallahu alaihi wasallam yace kar ku gazgata kar ku kareta saboda su suka zamana da annabawa da dama wansu abubuwan da suka wadi haka ne annabi ne ya wadi wata kissa ta gaskiya ce amma wata kissa kawai ƙarya ce suke surarawa to wannan yana cikin ƙarerin da suka yi wala mu shayil salam cikin tafsiri yana cewa wannan sanin kowa ne shayil salam shayil ibrahim wala mu shayil ibrahim Allah ta'ala anhu yana karanta littafin da ake cewa jalalain ne na kenan jalaluddin al-mahalla da kuma suyudi to yace nan ma mai tafsiri kawashi yayi ta lafiya ya kawo ƙaryar da yahuda suka tsara suka yi ta a haƙin annabi wanda bai dace ba a ce annabi Allah ya aikata wannan me yake sanin take cewa wai shi qur'ani sai ya bage ki cewa hal ataka nabu'ul khasami in tasawwaru al-mihrab iz dakhalu ala dauda fa faza minhum qalu la takhaf khasamani baga ba'd ala ba'd fa kum bina bil hat wa la bistit wa inna ila sawal sirat in hadha akhi law tusum wa tusuna ajatan wa lina ajatun wahida fa qala akfilni wa azni fi al-khitab قال لقد ظلمك في سؤال نعجتك الى نعجي وان كثير من الخلطاء يبغي بعضهم على بعض ان الذين امنوا من سالت وقليل منهم وزن داوود زوا كرشاي يا بار لبارين وان سوني سكا زو سكا هارو تا كاتانغا سكا زو النبي داوود ا لوكاتين دا يكي سيكين ورين عبادتسا با تا كوا سكا بيو كوا سكا كان كوي غا متانيا غودا بيو سو بي نيتي سي غودا يكي تامباي يكي سيوا وانن abin da ke so wannan dan uwana ne kai hukunci gare mu a hukunci na arziki ka ai ba tare da wani abin da kamar kike kamar zalunci ba dan uwana ne wannan lautisun wasu na ajatan yana da tumkiya 100% na aja tumkiya ita ake ce ma na aja amma har saniya ma ta daji ana ce mata bakara dan wannan kidi tafsirin shehu zai ga yana cewa bakara to bakara ma ana ce mata na aja yace yana da tumkiya 100% ni ina da guda 1 faqala finya sai matsa mun wai sai in bashi wannan tumke ta guda 1 da taimin sauran ya matsa mun kuma sai da rinjayeni da jayayya sai da yajin jayin yace galaba kaina shi ya hada guda 100 ni ya zauna ba wala sai annabi sallallahu alaihi wasallam annabi Dawud alaihi salam yace la kazzal maka su'al na ajitaka ila ni ashi lalle ya zalimce ka da tambayar ka tunki yake dai ya hada da tumakin shi su wanda suka fita shi ba da kissa su Yahuda suka ce ai annabi Dawuda yazo wannan sai wata rana sai wata tsuntsu mai kyau ya daraga wan shi tsuntsun nan ya burge shi sai bi shi da kallo daga nan sai tashi ya dira nan yana ya bi shi da kallo sai tashi sai ya dira can gidan wani mutum cikin komandodin shi wanda ake cewa Uriya sai ka tari ko matar shi tana wanka daidai inda wada kusan matar shi tana wanka kai annabi wai annabi Allah sai kalla sai ta burge shi yace to shikenan sai sai to bare ga yana za a yi ya mallake ta sai aka tada ko rina mai taya yaki aka sa Uriya aka washi tuta kai kai ne komanda jika Uriya ya je ya ci galaba ya ci nasara ya dawo ya dawo da rai aka saki ya saki aika shi ya saki ci nasara ya dawo ya saki aika shi na uku sai bai dawo da rai ba shikenan sai ya arme matar Uriya da mu yana da mata 99 sai suka zama 100 ana haka sai Allah ya kawo turo mala'iku guda biyu wanda suka haro kin nan kamar Qur'ani hudi suka zo kawai wurin bautar shi sai ga ta inda suka shigo ba ya dan ji tsoro suka ce a ga kai tsoro ka hukum shi tsakanin mu wannan yana da mata wannan yana da tinkiya 99 yana daya ya matsa mini sai da ya mallaki ta sai ya ce annabi Dawud ya ce a lalle ya zalimce ka da neman da tambayar tinkiya ka dai akan kimakin shi shikenan suka ce sai mala'ikun nan sai suka yi sama suka ce ya makan shi hukumci to ya makan shi hukumci sai suka yi sama sai ya gane shi ashe laifi yayi da wai ya sanya aka kashe Uriya dan ya rumata shi hada da shi sai ya kama kuka ya yi sujada tsaban hawaye har sai ta kai itace sun tsuru tsare sun yito saboda yanda jini shi hawaye shi kuke kuranya Allah ya ce ba za ya yi mai ba Allah ya ce a tura hada mai baya yahi mai sai in yaje ya tambaye Uriya ya yahi mai yaje Uriya ya mutu an mai kabari yadda da bashi ya taso waye ke tare ni yace ni ne Dawud so ne ce kai me za a yi yace so ne ce kai yahi mai jiki kana yahi ma shikenan da ya dawo aka saki turo malaiku aka ce ma annabi Dawud wannan ba ta yi ba sai ka hida mai laihin da kawai aka ce sai saki komawa isa ki tare shi yace kai wai waye ki tare ni daga cikin dadin da nake ji aka ce ni ne da Dawud yace yace na dawo ka yahi yace na yahi ma yace a in hida ma abin da aka yi damu da nake tura ka yakin nan dan saboda aka kashe kanin arin matarka kaji yanzu shine aka yi shahada na arin matarka aka ce sai Uriya ya shiru to nan shine wannan shi sai ne ƙarya ce yanzu ki saman lauce na Yahudawa kawai kirkire na Yahudawa suke amma tunda abin da kai kamar yayi daidai da kissar da Alkur'ani hudi sai biya masu tafsiri suka tahi shine suka wanda ya tahi yabo wannan kissa shine sai kika shi yake sunan kawan su ne tafsiri mai tafsiri tayi tallafi abin da ke magana kawai an ba annabi Dawud da magana ne an shi Allah ya aje shi mai hukunci a cikin mutane alkali ne annabi ne duk wata husuma shike alkalanci to wani ladabi ne nan cikin ladabban alkalanci a kuskure ma saboda haka aka nuna mai yayi kuskure ba haka zai yi ba me kuskuren da yayi me ladabin da kuskure ma da yayi saurarin da baki mutum guda shi wanda yace an kwace matar shi an kwace mai tunce shi shine hudun bayani wannan dan uwa na ne yana tunciyoyi 99 yaje kawai ya matsa mini sai ya mishi tani da rikir guda daya annabi Dawud bai tsaya ya shuwari shi wancan bakin wancan ba tunda su kuma suna tare ko ba tsari kamata yi alƙalanci sai an kira wancan shi a ji bakin shi dan bai tsaya ya ji bakin wancan bane ba aka ce gashi ya shine kuskuren nashi dai kuma yayi sai ya tuba da ya gane a yayi gaugawa yanke hukunci da ya tsaya ya tsuwaru wancan sai ya tuba Allah ya karɓi tuban shi wannan kuma a karantar da shi da kuma duk wanda zai yi hukunci amma shi inda zaka yi bashi uzuri daga jin wannan kawai zalunci karara kana da turkiya 99 kace wanda mai guda ɗaya kai sai ka matsa mace ka bashi saboda wannan ganin zalunci yaki kokarin yaki da zalunci nan ne yasan yayi gogan yake hukunci to shine abin wadi anan amma biya masu tafsiri sun doki kisa wannan ana suna fadinta alhali ko daga makiya Allah ne makiya annabawan yahuda wanda sun suka mara kashe annaba da so da dama su ne suka rawaito ta su ne suka kirkire wannan kare suke fadi to shine wannan dungun da ya fadi inna hadha akhi lawtis mursi wa naja kuma wa fi hadisi anasin radiyallahu anhu wa fi hadisi anasin anhu alayhi salam yazo kuma cikin hadisin anas radiyallahu anhu daga annabi sai da amince Allah tabbata gare shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace fuddirtu ala nasi bi 40 Allah ya fifita ne yace an fifita ne a samu mutane baki daya da buru bisa khai da kyauta wa shaja'ati da sadokantaka wa kasratul jima'i da yawan tarawa da mata wa quwwatul batshi da karfin riko wa amma jahu daban abinda ake magana guda biyu ne wannan zamu wada shi lokaci ya towa ga wajen mai kokari mai ida sallan yana da kyau mai ida mun kwana biyu muna tafiya da kawa ciki wa amma jahu yana cikin wannan abinda mun ban manta ba wannan fasali yana bayani ababe guda biyu wanda aka so ko ababan da ake yaban mai yawaita su shine mun na harin shine arme to na biyu shine alhurma girma wa amma da jawa amma ita alhurma fa mahmudun inda alqala'i wani abu ne mai abin yabo ne a wurin masu hankali adatan al'adance wa kadir jahihi izamuhu fil qulubi mutun gurgurdan alhurma shi girman mutun gurgurdan girman shi a cikin zakata yake kasancewa gurgurdan mutun yanda yake da alhurma haka ne mutane suke da yake da kima a cikin zakatan mutane wa karqala Allah ta'ala haqiqa kuma Allah madauki sarki yace fi sifati Isa alayhi salam cikin yana hudan annabi Isa yace wajiyan fi dunya wal akhirah rizqatul malaikatu ya maryamu inna Allah safaki wa baharaki ya maryamu rizqatul malaikatu ya maryamu inna Allah yubashiruki bi kalimatin min isu wala masihu Isa ibn maryama wajiyan fi dunya wal akhirah malaiku suke yace ma suke hida ma uwa annabi Isa maryam suke cewa Allah yana baki albashir inna la bashirki bi kalimatin kuma minhu ismuhu da wata kalma daga wurin shi sunan shi Isa dan Maryam ismu Isa ibn Maryam ko wajihan fi dunya shi mai alghurma ne mai girma ne fi dunya wal akhirah a duniya da lahira wajihan fi dunya wal akhirah mai girma ne mai daraja ne a duniya da lahira to kenan wannan Allah ya yabi annabi Isa da wannan girman na daraja na alhurma a duniya da lahira lakin sai dai afatu kafiratun shi girman wannan shi ma yana da cututtuka wanda suke masu yawa fa huwa mudirru li ba'din nasi mai cutawa sashen mutane ne li uqbal akhirah daga karshen lahira falizalika zammahu saboda wannan ne zammahu man zammahu wanda ya zarge shi wanda ya zargi ita annabi alhurma ya zarge ta wa madahu diddahu kai yayi bi sun kuyan alhurman wa warada fi shar'i yazo a cikin fi shar'i a cikin shari'a ma madhul khumuli yabo na boyo boyan kai wa zammul uluwi fil ardi da kuma zargin daukaka a ban kasa khumul mutun irin ya rika mutun ya boye kan shi daidai gurgudu mutun wanda yake da khumul wanda suka samu wannan abin da yake khumul kai da yana nan da baya nan ta daya ba a san ma yana nan ba ba a san baya nan ba ba a san yana yi ba ba a san baya yi ba kawai mutun kuma sodiya wannan abu ne abin yabo ne sodiya in ka zo kawai abin da in mutai sa Allah a gaban shi ba abin da zaka ba sai kai nuna ma duniya ba sai duniya ta san kana yi ba sodiya wannan sun zo sun rasu an Allah ke da ma annabin sai yace wa na wuri kaza yana wuri kaza mutun ne mai daraja namu aje annabi sallallahu alaihi wasallam zai je mai sallah wa su mutane ba amma an manta da shi mutane ba amma san da shi zaman shi ba dawa wannan har wata mace take shara masallaci wata mace baka ce akita imratun sauda cikin yanzu cikin hadisi masu ingantattu ita ma ta rasu ba sani sai da Annabi ya ga bai ganta wai na macen nan ai kaji gashi rayuwarta ta zo karshe to irin wannan duka wanda Allah yake nuni da su aje a musu abu na girma sai wannan sai bayan sun mutu ake sanin darajar su a san su mutane masu ma masu kima wani abu ne mai kyau shi ko dokakan akan ban kasa abu ne Allah zarge shi tunda yake Allah tabaaraka ta'ala yake cewa tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wannan yace gida na karshe kenan lahira mun yi tare ne shi mun sanya shi lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi ga wanda ba sa neman ba sa nihin dokaka a ban kasa dokakan da wanda duka ba sai masu tafsira sun fasara cewa uluwan fil ardi din nan nan girman kai to shi dai ko ni mama yau kullum min amr akwai dokaka a ciki mutane mai sun mai san dokaka a duniya to ina ga yana cikin masu kullun kana nuhar duniya ne kana in kana nuhar duniya to kana barin Allah ne to su saboda haka an akwai an yabi khumulun nan wannan boyo wannan kuma an yabi an zargi dokaka wannan a ban kasa wa kana sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance kaduru zikan miyan hishmati an arzuta shi daga mutunci daga muru'a mutunci Allah ya bashi wani irin mutunci wani makana da daraja fi qulubi fi qulubi a cikin zakata wala azamati da wani girma kabilan nuboci wannan tun gabanin annabta ma indar jahiliya a cikin mutanen da suka zo gabanin zuwa musulunci su ake kima jahiliya lokacin jahiliya kamun zuwa lokacin da ake kamun zuwa musulunci ana ce musu jahiliya saboda yawan mutane ne masu in ka karance sai kai wauta ce ke take a lokacin da jahilci ya musu yawa to saboda haka wancan zamanin kamun zuwa musulunci ake ce mishi jahiliya to tun a zamanin ma annabi sallallahu alaihi wasallam zakata mai girma yake mai matsayi yake mai mutunci yake wa bada hakanan bayan ma jahiliya bayan zuwa musulunci wa hum su wannan kafiran yukazibuna suna ƙaryata da annabi suna ƙaryata shi wa yuzuna suna tuta masa wai zura sa ashabahu suna tuta ma sahabban shi wai yaqsiduna adahu suna nihin tuta masa shi kanshi da tuta ma sahabban shi da suke shi nafsi a cikin karan kansa khufiyatan amma abuye duka wannan abuye hatta iza wajahu har in annabi sallallahu alaihi wasallam ya huskance su wannan da abin da suke in ba gaban idan shi bane ba ba gaskiya wadi ba yayi kaza ne su tuta ma sahabban shi duk abin da suke kinnan amma iza wajahu annabi sallallahu alaihi wasallam ya huskance su a azamu amrahu sai su girma wani barin sa wa qadaw hajatahu su jiya bukatar sa wani abu yake so kawai su mai saboda haiba saboda wannan kurjinin wannan alhurmar da yake da sallallahu alaihi wasallam wa akhbaru fi zalika labarorin sa cikin wannan ma'rufatun sanannu ne sai ati ba'daha sashan wa annan labaran zai zo wa kar kana cikin littafin ana ni za ma kawo labaran irin wannan wa kar kana ya fatu waye faraku da ru'yatihi man lam yarahu man lam yarahu wanda bai taba ganin shi ba sallallahu alaihi wasallam yakan yi shuru irin wannan ka rasa ma abin fadi waye faraku mutun tsoro yakan kama mutun ru'yatihi dalilin ganin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar ruya an qailata kamar da aka rawaito da wata mace daga wata mace da ake cewa qaila annaha cewa ita lamara atu da taga annabi sallallahu alaihi wasallam uridat min alfaraki sai kawai mace kita ta kama ta saboda tsaban tsoro fa kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata ya miskina alaiki sakina ya ce bai wa Allah ki lazumci nutsuwa na hore ki ki nutsu tace ta shigo ne kawai ta tarar annabi gami na harko ta tarar azam na hoyeki ya irin kamar zaman nan tarabu'i karfusa kawai da ta kalle shi kai kai sai kawai ta ji tana ta makarke ta ce ya miskina alaiki sakina ya ce bai wa Allah na hore ki da ki nutsu wa fi hadisi abi mas'ud a cikin hadisin abi mas'ud radiyallahu anhu anna rajulan cewa wani mutum ya zo a wani mutum kama bayna yadayhi yayi tsaye gaban annabi sallallahu alaihi wasallam for ida shi ma kawai sai ya kama makarkata fa kala lahu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hawin alayka ka sauka ma kanka fa inni lastu bi maliki ni ba sarki bane ba alhadis har zuwa karshen da hadisin fa amma azimu qadri amma girman darajar sa bin nubuwati dalilan annabta wannan kamar zatin sa abin da yake shayi shi zatin kansa karan kansa ne mai girma Allah manzara tsaya da mutum Allah tabbata gare shi yake da wani alhuma yake da wani daraja to in ka hada da kuma darajar shi na annabta wa sharifu manzilatihi bir risala da kuma darajar matsayin shi na manzantaka wa inafatu rutubatihi bil istifai da kuma daukakan matsayin shi da zabi na Allah wani karamati da karamci na ubangiji fi duniya a duniya fa amarun huwa mablagun niyati wannan wani lamari ne wanda shine karshen kai ga ya karshen nihaya karshen karshe thumma huwa fil akhirati sayyidu walad adam sallallahu alaihi wasallam sannan a lahira shine shugaban ayyan annabi adam baki daya wa ala ma'ana hadha al fasl absa ma'anan wannan fasalin ne nazamna hadha al qisma bi asrihi muka tsara wannan yankin baki daya wannan yankin wato ana ne wannan yana mai da mu a farkon littafin ne wanda yake wannan littafin zai kasa shi kaso kudi ne to wannan kason wannan baki daya absa wannan tsarin ne wannan fasalin na girman annabi sallallahu alaihi wasallam aka tsara shi shine yace kasan yace ga suran da yame wannan alqismul awwalu fi ta'zimil ali al'ala li kadri nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam qawlan wa fi'lan wannan shine wato sunan taken wannan kasan na farko girmamawa na Allah madaukaki mafi dokaka girmamawa da yayi ga darajar annabi al-mustafa abun zabi sallallahu alaihi wasallam qawlan wa fi'lan a fadi a magana da aikace shine wannan kismin to wannan yace baki daya absa wannan ne dama wannan fasalin ne muka baki wannan kismin baki daya shine fasalin wannan kan ma'ana ta wannan fasalin shine aka yi wannan kismin baki daya wannan shi ko akwai fasilika sun kusan 20 ne ko muna cikin na 7 ko 20 ko 17 ne muna cikin yanzu wannan na 7 ne muke ida in Allah ya bamu iko sati na gaba za mu tashi na sarki na ko kenan wannan na 7 ne muka na 8 ne muka ida to alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sai mu na abda alhamdulillah.